sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Talata 20 ga watan Satumba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya nemi haɗin kan ƙasashen duniya don shawo kan matsalolin da duniyar ke fuskanta. Bayan haka za ku ji cewa kamfanonin aikin haji da umara a jamhuriyar Niger sun shigar da ƙarar hukumar alhazan ƙasar a kotu. Suna nema a mayar masa da kuɗaɗen wasu maniyyata da ba su samu damar zuwa ƙasar Saudiya aikin hajjin bana ba. Sai dai hukumar ta alhazan ta ce ba haka zancen yake ba.
Bayan wa'anga 158 din nan babu mutum guda alhaji guda wanda kudin shi yake nan ga akoko mutum 2220 din ga su je su ga kamfanonin nan kudin su yana cin su ba koho ba.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma muna nan tafa da rahotanmu na musamman da ma labaran wasanni daga jamhuriyar Niger. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Lauyoyin tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun kiyarda cewa ya bayyana wasu takardu da aka kama a binciken da hukumar FBI ta gudanar a gidansa da ke Florida a cikin watan Agusta, a yayin da alkalin Amurka da aka nada don duba takardun ya shirya taronsa da farko a kan batun a yau Talata. A jiya Litinin ne alkali Raymond Derry ya raba wani daftari na shirin ga bangarorin biyu da yake neman cikakkun bayanai akan takardun da ake zargin Trump ya bayyana su, kamar yadda ya yi ikirari a bainar jama'a ba tare da wata shaida ba, ko da yake lauyoyinsa ba su tabbatar da hakan ba a karar da aka shigar a kotu. A cikin wata wasikar da suka shigar gabanin sauraron karar a yau Talata, lauyoyin Trump sun ce lokaci bai yi ba kuma za su tilasta masa ya bayyana wata kariya ga duk wata tuhuma da za ta biyo baya, wani batu da ka iya kai binciken ga tuhume-tuhumen aikata laifi. An zabi Derry, babban alkalin tarayya a Brooklyn, a matsayin mai shiga tsakani mai neman zaman lafiya wanda ake kiransa mai gida na musamman. Zai taimaka wajen yanke shawarar kowane ɗaya daga cikin takardu sama da 11,000 wanda aka kama a binciken da aka gudanar a gidan Trump na Mar-a-Lago a ranar 8 ga watan Agusta. Kuma ya kamata a kare batun daga binciken laifuka na ma'aikatar shari'a kan zargin karkatar da takardun. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ƙasarsa tana daidaita al'amura a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar bayan sun kori sojojin Rasha a wani samamin martani. Kani ya yi kira ga ƙasashen duniya da su gaggauta tura wa Ukraine taimako. Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na daren jiya Litinin cewa a daidai wannan gaba, yadda abubuwa ke aukuwa cikin gaggawa yana da muhimmanci. Prime Minister Britania Liz Truss ta faɗa a cikin wata sanarwa a jiya Talata cewa a shekara mai zuwa Britania za ta ba da taimakon da zai yi daidai da dalar Amurka $2.6 billion ko kuma fiye da haka ga ƙasar Ukraine a wata niyyar da ta ɗauka a shekarar 2022. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa ba'amurken nan Mark Farish yana kan hanyarsa ta komawa gida bayan shafe watanni 31 da kungiyar Taliban ta yi garkuwa da shi. A jiya Litinin ne kungiyar Taliban ta sake Mark Farish ba amurke ɗaya tilo da ya rage a ƙasar Afghanistan a wata musaya da wani ƙasar gumin mai safarar miyagun ƙwayoyi kuma ɗan kungiyar Taliban Bashir Nurzai, wanda aka masa ɗaurin rai da rai a wani gidan yarin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gode wa duk wanda ke da hannu wajen ganin an sake shi. Ya ƙara da cewa babu wani abu mai muhimmanci da ya wuce kawo Amurkawa da ake tsare da su ba bisa ka'ida ba. An kama Nurzai, wanda aka fi sani da Haj Bashir, a birnin New York a shekarar 2005, kuma daga baya aka tuhume shi da laifin safarar miliyoyin daloli na tabar heroin zuwa Amurka. Rahotanni dai sun ce ɗan kungiyar Taliban ya taimaka wajen samar da kuɗaɗe da kuma bawa masu tayar da ƙayan bayar damar samun kuɗaɗen shiga daga safarar tabar heroin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa ta Nema ta buƙaci al'umma su kai rahoto wa hukumomi duk wata alamar barazana ta muhalli don kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu. Kiran ya biyo bayan rugujewar wani bene mai hawa ɗaya da shaguna a garin Bukur da ke ƙaramar hukumar Jos ta Kudu a jihar Filato. Gidan wanda aka gina shi a shekarar 2014 an kare ɗora masa hawa ɗaya aka kuma faɗaɗa shi zuwa shaguna da ofisoshi. Wakiliyanmu Zainab Babaji na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana.
Jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa shiyar arewa ta tsakiya Nuruddin Musa yace babu rai ko guda da ya salwanta.
Abin da yake gaban mu dama shine in akwai rai mu kokarin cire duk wani rai. To alhamdulillah babu wani rai. To amma duk da haka mun yi kokarin rarrage duk wani abin da zai iya kawo matsala nan gaba kamar ciccire wasu karafuna da sauransu wanda in ya faru zai iya kawo wani mo damage.
Amma me kuka lura dalilin rushewar wannan ginin?
Dalilin rushewar ginin gaskiya babban abin nan shine kayan da aka yi aiki da su gaskiya. In ka ga road din da aka yi amfani da shi bai kai standard da wanda za a yi gidan sama ba, haka inda aka yi da simintin dan kana buga abu kawai za ga siminti yana zubewa. So wannan dole mutane su rika kula, in mutum zai yi gini ka samu expert su baka shawara kai abin da ya dace. Ya zama dole bangaren gwamnati da suke da alhakin wannan su yi stepping up su tabbatar an yi enforcing.
Benin wanda ke daura da filin wasa na karamar hukumar Jos ta Kudu an yi shi ne a inda ruwa ke taruwa da ya zame kamar fadama. Wan mai gidan Bitrus Gang Farm yace dan uwansa Musa Bitrus Farm bai ga wata alama rushewar gini ba sai daren da lamarin ya faru.
Kisan this days ruwa ya yawa sosai. Wannan abun bai nuna mana wani sign ba. Just say judging according to him. Ya dan ji wani kara kadan. So he thought ko barayi ne sai ya fita waje only for him ya ganda cewa wuri kai kura ya riga ya tashi.
Yanzu za a ce kamar an yi asarar nawa nan gurin.
Eh mun kashi abin da ya fi $150,000.
Tun farko hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta yi hasashen yawaitan ruwan sama a bana da ka iya yin barna don haka ta shawarci al'umma da su kula da yanayin muhallinsu don kaucewa ibtila'i. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A yayin gudanar da babban taron shugabannin kasashe a birnin New York, Sakataren Janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya nemi haɗin kan kasashe don shawo kan matsalolin da duniya ke fuskanta, ciki har da annobar coronavirus, sauyin yanayi da batun mamayar Rasha a Ukraine. Abokin aikin mu Sarfila Hashim Gumel na ɗauke da ƙarin bayani daga birnin New York.
An buɗe babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shugabanni mai taken wani muhimmin lokaci a tarihi na samar da hanyoyin magance ƙalubalen duniya. Takin ya samo asali ne daga fahimtar cewa duniya tana cikin mummunan lokaci a tarihin Majalisar Ɗinkin Duniya saboda rikice-rikice masu alaƙa da juna da annobar COVID-19 da yaƙin Ukraine. Sai ƙalubalen jin kai da ya jefa bil'adama cikin yanayin da ba a taɓa gani ba, ga sauyin yanayi da kuma ƙaruwar damuwa game da barazana ga tattalin arzikin duniya. Don haka ya zama dole a nemo tare da mai da hankali kan hanyoyin haɗin gwiwa don magance waɗannan rikice-rikice da sake gina duniya mai ɗoreya da za ta samar da dama ga bil'adama. Jagaban Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buɗe taron da jawabinsa yana cewa:
Mr. President of the General Assembly, Excellencies, ladies and gentlemen, our world is in big trouble. Divides are growing deeper, inequalities are growing wider, and challenges are spreading farther.
Yace duniyar mu tana cikin babban matsala. Rarrabuwar kawuna na karuwa, rashin daidaito na ƙara faɗaɗa, har kuma ƙalubale na ƙara yaɗuwa a duniya. Amma idan muka haɗa kanmu tare da yin aiki tare,
in a world teeming with turmoil, an image of promise and hope comes to my mind.
Matsalar karancin abinci a wasassan duniya sanadiyar yakin Ukraine ita ce babban matsalar ta fara mamaye wannan taro.
It is loaded with Ukrainian grain destined for the people of the Horn of Africa millions of whom are on the edge of famine.
Yace saboda karancin alkamadin kiran ke fitowa miliyoyin mutane a yankin kuriyar Afirka na duk da fada mukura. Ana fitar da alkama daga yankin da ake yaki kuma an haɗa kai da masu faɗan wajen fitar da abinci. Hakan wani yunkuri ne na haɗa kai don fitar da abinci da takin noma daga yankin da
Rasha.
Sama da shugabannin duniya 100 ne suka halarci wannan taron. To sai dai rashin zuwan shugaban Rasha da na China, Xi Jinping, masana na ganin hakan yana da nasaba da alaƙarsu ga matsalolin da ke addabar duniya a yanzu. Gobe idan Allah ya kai mu shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Zai bude taron da jawabi sannan shugaban Amurka Joe Biden ya biyo bayan sa. Sarfila Hashim Gumel daga birnin New York.
Madalla a gaida Sarfila Hashim Gumel. A jamhuriyar Niger, kamfanonin aikin haji da umara sun shigar da karar hukumar alhazan kasar a kotu da zammar a mayar masa da kudaden wasu maniyata sama da 100 da basu samu damar tafiya kasar Saudiya ba a yayin hajjin bana. Duk wanda cewa sun cike sharadan da suka wajabta a wayan maniyata sai dai hukumar ta alhazai na cewa ejojin kamfanonin sun nuna gajan hakuri. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mana Barma ya aika mana da karin bayani.
Rashin samun wata amsa mai gamsarwa daga hukumar alhazai ta Koho dangane da batun ramka kudaden maniyata kimanin 158 da basu samu zuwa kasa mai tsarki ba a yayin hajjin 2022 yasa kamfanin haji da umara na sauki voyage shigar da kara a gaban alkalin wata kotun birnin Yamai kamar yadda babban director sauki voyage Sheikh Abbas Ibrahim ke karin bayani.
Alhazai sun ba da kudaden su amma basu samu tafiya ba. Wani mataki ne kamata mu dauka? Shine muka tambaya masu kulawa da zira alhazai aka rubuta musu takarda cewa yaushe ne za a biya wa'annan alhazai kuma ya ne biyan nasu zai to tsawon kwana 40 dai ba mu samu amsa ba sannan radda shi ise ya tafi aka sake tabbatar mai da cewa wa'annan kudaden jirgin da kudin prestasyon Saudiyan su ne za a biya. Daga nan kuma ya koma ya rubuta takarda ta biyu ta cewa ya bada awa 72 a biya alhazai ko kuma a je a kotu. Nan kuma ba mu samu amsa ba.
To sai dai hukumar alhazai a ta bakin kakakinta Ali Saidu Zatau na alakanta rashin zuwan waɗannan maniyata kasar ta Saudiya da shudewar wa'adin da kon maniyata. Asali ma kamfanin na sauki ya shigar da karar ne a wani lokacin da hukumar ke kokarin biyan waɗannan maniyata 158 kudaden su cikin ruwan sanyi.
Shi komisar na Koho shi da kanshi ya hido sanarwa yake to wa'anga mutane da basu samu sun ka tafi ba insha Allah kudin da sun ka biya na haji duk gaba ɗaya za a maida musu kudin su bayan ta waje haka ne kuma sauki voyage ta kai kara.
A daidai lokacin da ake wannan dambarwa wasu kamfanonin na daban sun zargi hukumar ta alhazai da taushe kudaden dawainiyar wasu maniyata sama da 2000 waɗanda suka hada da masauki da abinci da kudaden inshora da visa. Alhaji Hassan Mani shine mataimakin shugaban kungiyar kamfanonin haji ta ANAP.
Duk abin da ya dace mu zuba mu Koho wanda ta kayyade mu sai da muka zuba wanda za a biyan Saudiya sai da muka zuba kenan kudin mu ba su hannun kowa hannun wanda ya bamu akwantukin shi ita ce Koho muka ce Sony Bank muka zuba kudin dan haka muke kira da babban murya gwamnati ta samu mu hannu a bamu hakkin mu.
Da yake mai da martani Ali Saidu Zatau ya ce babu kamshin gaskiya a tare da wannan korafi.
In gaskiya ne su je kotu man bayan wa'anga 158 din nan babu mutum guda alhaji guda wanda kudin shi yake nan ga a Koho mutum 2220 din ga su je su ga kamfanonin nan kudin su yana cin su ba Koho ba.
A ranar 28 ga watan nan na Satumba ne ya kamata lauyoyin kamfani sauki voyage da na hukumar alhazai ta Koho su fafata a gaban alkali akan makomar maniyata 158 da ake zargin sakacin hukumar ne ya hana masu sauke farali a yayin hajjin 2022. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman Mana Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoton mu na musamman.
Ambaliyar ruwan sama na ci gaba da mamaye gidaje a garuruwa da dama na jihar Niger Najeriya tare ma da gonakin su. Ko baya ga tafkar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ake samu akai akai tumbatsar madatsun ruwan Kayinji da Shirorama ya kara ta'azzara wannan al'amari na ambaliyar. Tene dai wasu manyan garuruwa kamar su Kwantagora da Ketso da kuma Moreji a karamar hukumar Makwa suka auka cikin wannan yanayi na tashin hankalin ambaliyar. Rahotanni daga garin Marigama na nuna cewa ambaliyar ruwan ta yi awan gaba da kaburbura ko kuma makwantai sama da 500 a makabartar garin na Mariga, kamar yadda babban limamin garin Sheikh Alhassan Musa Naibi ya yi karin bayani.
Gaskiya al'amarin sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nan kaburburan da aka tone wajen nan ina ganin kaburbura za su kai wajen 500.
Wato ambaliyar ruwan ta tone kaburburan kenan?
Ta tone kaburburan, watan gun ya kasance bakin ranin. Matsalan da aka samu tun farko wajen ana samun wani zinari a wajen. Sai ya kasance masu ginin zinarin ba a sani ba suna zuwa cikin dare suna ginin rami suna yin lotu a wajen. Da wajen lotun da suka yi da ruwa ya zo kenan sai kama cin wajen sai ya rizga ya fada. In ya fada daga nan ruwan sai ya samu hanya sai yana ta rizga. Duk lokacin da aka yi ambaliyan ruwan ya zo sai ya rizga har ya zo ya tarar da kaburburan da ke bakin wajen. Kuma sai in ruwan ya sake zuwa sai ya sake rizgawa na kusa da wajen. Su ma a kwashi haka aka ta yi biyu. Wasu ma dai ruwa ya wuce da su din. Tunda abin yana faruwa cikin dare ne wanda in gari ya waye ya hazani shi ne ya kasance ake ruwa ake kwacewa sai a je a gina rami kuma a sake musu.
Kana ne yanzu wasu kaburburkan ruwa ya wuce da su?
Eh, to lalle muna kyautata ta haka.
To yanzu wani hali ake ciki yanzu an gyara koko suna nan dai ana kan gyara?
Ana kan gyara dai abin nan. Ana kan gyaran waɗanda suka abin nan.
Amma
kwana biyu nan da yake ruwan ya dan sauka ya yi sauki to an samu dan saukin rizgawan bakin waje din.
Na'am,
kwana biyu na ruwan da hususan ranar Juma'an nan da ta wuce watan nan ruwan da aka yi na Alhamis wa shigarin ruwa Juma'a din nan toran nan kan gaskiya abubuwan ba daɗi.
Na'am, to yanzu ko akwai wani tallafi ko kuma wani ɗauki da gwamnati ta kawo ko ko dai?
Eh, to muna neman tallafin dai daga gwamnati mu samu a yi ma bakin wajen yanda za a samu matsaya ya kasance ko da ruwan ya zo sauran kaburban tsaron da ke wajen ruwan ba zai kawo wajen su ba. Shi muke nema din za mu je wajen gwamnati ta tallafa a kan haka.
A can karamar hukumar Kwantagoran ma mutane sama da 200 ne ke zaman jimamin rasa muhallansu a sakamakon wannan ambaliya ta bana. Malam Lawal Haruna na ɗaya daga cikinsu ya ce sun maida al'amarinsu ga Allah.
Kana kuma wannan mun yadda kaddara ce daga wurin Ubangiji, ko ina muke wannan abin yana iya faruwa akan mu, amma dai muna fata ga ikon Allah in akwai wani taimako da gwamnati za ta yi mana za mu tashi mu bar wurin ko yanzu nan, domin abin ya dauki tsawon shekaru ba yanzu nan bane. An dauki shekara ya kai 30 da wani abu. Ba za mu yi zaton wannan abin ya faru ba sai shekaran bana kwaram. Allah ya kawo mana shi, ko mun san wannan daga Allah ne. Sannan abinda nake son in ƙara cewa ga gwamnan jihar Niger alƙawarin da ya yi na ƙara na yashi wannan rafin don Allah ya ƙarfafa ya mana shi. In yayi rijiyoyi ma da ke wurin ba a samun ruwa, masu ruwa a sama tudu gidajensu za su samu ruwa, wurin ya riga ya cike da shara da yashi.
Tuni dai hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger ta fara kai kayan agaji ga waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa a wasu yankuna na jihar Niger. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar ba da agaji a jihar Niger ya ce sun ɗauki matakin taimakawa ne domin rage raɗaɗin asara, kuma wannan shine kashin farko da suka kai a garin Kwantagora a ƙarshen makon nan da ya gabata.
Na farko a taimaka ma waɗanda wannan iftila'i ya tafa don a samu sassaucin rayuwa, sannan kuma waɗannan gine-gine da aka yi a wannan bakin rabi muna jan hankalin masu waɗannan gine-gine da kada a sake koma a yi ci gaba da zama a wannan wuri don yana da barazana da yawa ma rayuwarsu. Sannan kuma ba daidai bane a ce kowane lokaci ana kawo maka gudumawa idan iftila'i ya shafe ka so idan ka fuskanci akwai abin da zai iya zama barazana a rayuwarka sai ka kauce mishi saboda ka zauna lafiya a mun kawo kayayyakin abinci da kayayyakin sawa akwai bargo guda 300 mun kawo shadda guda 300 akwai atamfara mata guda 300 akwai manja jarka guda 150 akwai shinkafa guda 300 akwai masara buhu 200 akwai man gyada jarka 150 akwai tabarma guda 300 akwai magi guda 100 akwai gishiri buhu 50 so abubuwan da muka kawo
kimanin mutane nawa ne wannan iftila'i ya shafa
kimanin kusan mutum 300 da wani abu ne abin ya shafa da gidaje da dama da suka rushe
wasu daga cikin mutanen da suka samu wannan tallafi sun yi bayanin yadda suka ji
Sunana Fatima Ibrahim.
Na'am gashi gwamnati ta kawo muku tallafi wani irin farin ciki zaki bayyana.
To gaskiya muna murna muna dauke da farin ciki. Kuma Allah ya saka masa da alfiri. Allah ya ba su abin da yake nema duniya da lahira. Allah ya sa mu dace. Allah ya sa kuma shugaban mu su mana adalci.
To alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sa suka kula da mu har suka kawo mana wannan dauki. Muna fata alkhairi. Manufofin suna alkhairi Allah ya biya musu. Kuma ba shakka shi gwamnan jihar Niger ya taimaka da aljihun shi kuma kowa ya samu yayi godiya da farin ciki sannan kuma ga wannan na gwamnatin jihar Niger an kawo mana
gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana daukar mataki na magance matsalar sake samun ambaliyar nan gaba a wasu garuruwan musamman a Kwantagora da lamarin ya fi tsananta a wannan karan inji kwamishinan ayyuka na jihar Niger Alhaji Sani Lafiya
a ranar da wannan iftila'in ya samu mutane muna Abuja muna meeting da wasu consultant a office din sakataren na gwamnatin tarayya akan wa'annan abun shine sai wannan damuwar labarin ya zo mana so bisa ga wa'annan abubuwan ina tsammani nan da dan lokaci kadan zaka ga ecological fund sun fara aikin dredging na rafin Kwantagora da creating din abinda bature ke cema embankment da abinda protection from both sides sai da ruwa ba zai rika shiga gidan mutane ba kuma tsarin wannan design din engineering design din ya kunshi za a constructing din reservoir kamar guda 8 street along wannan rafin Kwantagora din muna fatan idan wannan din ya faru zai dan rage muna irin wa'annan matsalolin da ke iya faruwa sakamakon yawan
a yanzu dai gwamnatin jihar Niger tare da hukumar nan ta Hyperdeck na ci gaba da aikin sake tsugunar da wasu garuruwa da ambaliyar ruwan ke mamayewa a kusan duk shekara Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
a gaida Mustapha Nasiru Batsari to yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da kungiyar kwallon kafa ta AS Douala ta kwaskwanta jamhuriyar Niger da ta shaka shi a makon 12 ga wannan wata na Satumba banza da 3 a Ilori a hannun kwara United ta tarayyar Nigeria a kofin neman shiga rukunna na hukumar kwallon kafa ta nahiyar Africa CAF ko CAF kungiyoyin guda biyu sun sake hadewa a makon jiya a Stade General Seni Kunce na Bombarin Yamai inda suka tashi canjin ras baci kowane gehe wannan na nuna cewa tunai da kungiyar ta AS Douala ta jamhuriyar Niger aka yi waje da ita a kwambalar kwallon kafa ta CAF ko kuma CAF ta shekara ta 2022-2023 duddiya jamhuriyar ta Niger ita ko kungiyar kwallon kafa ta AS Niger ta wutar lantarki ta samu kai ga wasanni na gaba na Champions League ne na kwallon kafa na club din da su kasance zakaru a kasashen su na nahiyar Afirka ga inda a makon 12 ga wannan watan na Satumba AS Nigeria ta babban birnin Yamai ta kai club din Suwar na kasar Guinea Conakry a kasa bayan ta yi masa ci 2-1 inda agogawar kungiyoyin guda biyu a kasar Guinea Conakry a makon jiya an tashi kunnan doki tsakanin kungiyoyin biyu inda suka tashi canjin ras baci a kowane bangare kenan kungiyar kwallon kafa ta AS Nigeria ta jamhuriyar Niger za ta shiga wasanni na
gaba na Champions League na nahiyar Afrika na hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko CAF. Dan wasan kare kannan na Jido na kasar Faransa Teddy Riner ba zai samu damar halartar wasannin kwallon duniya na karate ba da za ta wakana a kasar Uzbekistan daga 6 zuwa 13 ga watan Oktoba mai zuwa saboda wani jin ciwo da yake fama da shi. Dan wasan kare kai ba zai yi ganganci ba inji sa ana shekaru 2 kamin wasannin Olympic da birnin Paris kasar Faransa zai karbi bakuncin sa. A yau da dan wasan a shafin sa na Twitter ya bayyana cewa gwaje-gwajen da likitoci suka yi masa sun nuna cewa ba zai iya halartar waɗannan wasannin ba, amma yayi alƙawarin haɗewa da masoya wasannin na kare kai da karate a cikin watan Mayu mai zuwa a kasar Qatar a wasanni na duniya na karate na shekara ta 2023. Shi ko dan wasan Saptaruga na club din Montpellier na kasar Faransa Vincent Archer zai share makonni da dama masu tarin yawa yana jinya saboda jin ciwo da yayi a ranar Asabar ta gabata a lokacin da suke karsawa da club din Brive a kwambalar top 14 wasan rugby na zare ruga mafi farin jini a duniya. Shi dai Vincent Archer ya ji ciwo ne a gwiwar sa ta hagu inda ya taba jin ciwo a bara da ta kai shi ga barin wasanni na tsawon lokaci. Hasali ma dan wasan ba zai halarci wasannin kasa da kasa ba na Atisaye tare da kasar Faransa a watan Nuwamba mai zuwa. Ita hukumar kwallon kafa ta kasar Italiya ta yankewa tsohon dan wasan club din PSG Paris Saint-Germain cewa da Angel Di Maria hukuncin ba zai buga wasanni biyu na Serie A ba a nan gaba. Dan wasan da ke buga club din Juventus a halin yanzu jini ya dauke shi ya sa sukurwa ya kyakure dan wasan club din Monza mai suna Armando Iso da ya turje Juventus har kasa a ƙarshen makon jiya da ci daya da banza a wasannin Serie A. Dan wasan na Argentina ba zai buga wasan da Juventus za ta yi da Bologna da Milan AC ba. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To Maryam a takaice, lauyoyin tsohon shugaba Amurka Donald Trump sun kiyarda cewa ya bayyana wasu takardu da aka kama a binciken da hukumar FBI ta gudanar a gidansa da ke Florida a cikin watan Agusta, a yayin da alkalin Amurka da aka nada don duba takardun ya shirya taronsa da farko a kan batun a yau Talata. A jiya Litinin ne alkali Raymond Derry ya raba wani daftari na shirin ga bangarorin biyu da yake neman cikakkun bayanai akan takardun da ake zargin Trump ya bayyana su kamar yadda ya yi ikirari a bainar jama'a ba tare da wata shaida ba, ko da yake lauyoyinsa ba su tabbatar da hakan ba a karar da aka shigar a kotu. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce kasarsa tana daidaita al'amura a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar bayan sun kori sojojin Rasha a wani samamin martani. Kani ya yi kira ga kasashen duniya da su gaggauta tura wa Ukraine taimako. Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na daren jiya Litinin cewa a daidai wannan gaba yadda abubuwa ke aukuwa cikin gaggawa yana da muhimmanci. A ƙarshe shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa ba Amurkin nan Mark Farish yana kan hanyarsa ta komawa gida bayan shafe watanni 31 da ƙungiyar Taliban ta yi garkuwa da shi. A jiya Litinin ne kungiyar Taliban ta sake Mark Farish ba Amurka ɗaya tilo da ya rage a ƙasar Afghanistan a wata musaya da wani kasar gumin mai safaran miyagun kwayoyi kuma ɗan kungiyar Taliban Bashir Nurzai wanda aka masa ɗaurin rai da rai a wani gidan yarin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gode wa duk wanda ke da hannu wajen ganin an sake shi. Ya ƙara da cewa babu wani abu mai muhimmanci da ya wuce kawo Amurkawa da ake tsare da su ba bisa ka'ida ba. An kama Nurzai wanda aka fi sani da Haj Bashir a birnin New York a shekarar 2005 kuma daga baya aka tuhume shi da laifin safarar miliyoyin daloli na tabar heroin zuwa Amurka.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauki da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin tare da bada umarni, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.